aiki
o fer shagla wannan karatun ne kan darwa da gawata yi wannan shingi inki lesna tumur wannan wata dukkara da ta gakan katalat na fra frujian stanu pejerer inta dosanna e dagwa da gobeide alaktemira igmay wid wasana da go shagal wegi sacci go daktara manne da filasan cinan nan da galwata ha ta fin realan inki sanna ka femani na arwagrawish cimmas nat filas wullena alaktegrawiyan cimmas nat sanayen filish kan misalin kenish ka wannan tattina galaka inkin nabaka washtano dakht ka farta pom di sahel mera daga lokte da ado far shagla bina tanesh kan inkin wina daga da gowe dan gasa mosarge inkriza ta raktan da zinza to da guri de da a cigro filas nag de hansar san arwa nag da a ce tizanan alqan ciurte de hilton proje tan da
kina wanda ban kula ba proje ba
innar tun fata ta garom da shagalwa
akwai kariya
yo mera daga ta wa qalana agazan zihar ya mosa art mola filas naka shagla wina wala mani tarje tanagaz inta ogoshin arwa garawa azrafa shka wina lantun san zagal qan fila adaga sirsan amagal arwashka ninki wina zuna qandigi daga gotin ninki la kolen likita tan sukan arwa astan fever girel naga metaga qan gaz da fila garaw na market tufat
innar al masalat tin tamana yam shagla wat tagim
matsaloli
tum khatir ta dar na tamana daga da gunta gastanni ban te dilta filas naka masarge fruje washtanu crops wasaj gal swiss ed urtilla frujen do sane da gwa fila adilal lantishka wa don sane gra filas samas na tegi sorna lazarf arwa urna sane da witun du nigro
mai zanzinishka wina wunta tagi
ina samu
ONG zanzakani ONG tantan da tasini na sastan na ta iskanin ke wina nara misalin ke ne shika wannan baka wai ta gini zigaran garzo na zaman wala warban arwallan tushka wa da misalin ke tigar ta an kafar lan tushka ne ke washta no da te font kalgo ille tusharoshi wannan virona ma wasan ta sastani dishka wonne le da samla mero guremu don te lita no ci ta saddo ya zanzo ya da sana da hore
su ma suna zuwa su dai su sayu
studio na nan ishi shi ne gra